Rundunar tsaron Special Task Force a jihar Plateau ta kama wasu mutane 20 da take zargi da aikata manyan laifuka daban-daban, ciki har da kai hari kan ƙauyen Kulben a ƙaramar hukumar Mangu, inda aka kashe mutane 12. Komandan rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau, Manjo General Augustine Agundu, wanda ya yi paredin waɗanda ake zargin, ya ce jami'an su sun kama Ya'u Muhammad, wani babban ɗan fashi da makami a garin Toro, jihar Bauchi, wanda shi da tawagarsa suka yi kwanton ɓauna wa joji suka kace daya daga cikin dakarun a yankin Riyom. Manjo General Agundu yake rundunar ta kame wani mai suna Isha Kufam da yayi kaurin suna wajen satar shano a karamar hukumar Barikin Ladi. Komandan yace sun kame Isa Abdullahi, Usman Abdulkarim da Hassan Shuaibu da zargin satar shanu. Musa Adamu, Ibrahim Musa da Alhassan Ahmad kuwa rundunar na zargin su ne da hannu wajen kai hari a ƙauyen Kulben a kwanakin baya da ya kai ga asarar rayuka 12. Sauran waɗanda rundunar ke zargi da fashi da makami sun hada da Emmanuel Ebube, Tinchon Kummet, Solomon Dandon da wasu da aka kame da laifin shiga kungiyar asiri suna cin zarafin al'umma. Shiko Umar Musa Taylor rundunar na zarginsa ne da zama ɗan kungiyar Boko Haram, wanda a cewarsa ya gudo ne daga ƙauyen Damagum a jihar Yobe saboda matsi da rundunar Operation Lafiya Dole ke yi, wanda yace sauran 'ya'yan kungiyar sun watse suna yankin Abuja da jihar Plateau. Na tattauna da Umar Musa Taylor, ga irin bayanin da ya yi min. Me ya kawo ka nan jihar Plateau?
Ni ne ke jihar Plateau kuma na cikin garin ne, na ce miki. Tafiya ne a nace ma tafiyar kafa hanya bukwanta a nake bi, kan bai bambanta ba da mota. Lokacin da ina da mota ina bi da mota nace.
To amma ba ana
kamun suna ce maka amma duka bai wadatar da ni ba, ai dole wani wajen zan taka da kafa na ina tafiya.
To amma ana zargin ka da kungiyar Boko
Haram? Ba ni ban da wani kungiyar wani, ba ni ban da wani kungiyar wani. Ni ne kai ne ni kamar haka ne mai kungiya zai haka. Mai kungiya
wani wani. To amma me suka gani har suka zarge ni?
Ban da wani yanda na samu sakewa, amma me zai kai ni kuma kina ci bata mun dai haka?
Shi ma Jafar Shuaibu, wanda rundunar ta kama da tsabar kuɗi naira $1,789,000, tana zargin sa ne da satar mutane don neman kuɗin fansa, wanda yace suna gudanar da harkar su ne a tsakanin jihohin Kaduna da Nasarawa.
Oga bacin nahu bane, oga gido bane, sata ba sata bane. Don kamar yanda ake maganan kinnafin, na san kinnafin, na sani na san sata, duka din na san menene shi. Ni kuma wannan ba a shi na samu wannan kuɗin ba.
Manjo General Augustine Agundu yace kuɗaɗen da suka samu a wurin waɗanda suke zargin da bindigogi da suka kama za su kai kotu ne a matsayin shaida.
Ga suna bayana sai za ku iya yi musu magana kafin laifin da sun yi da aka kama su.
Amma kuma ne laifin da suka kama su da shi?
Iri-iri ya yi. Akwai wasu aya da suna kan kidnapping, akwai wani da muka kama na armed robbery, wasu masu sai da bindiga wanda suka gyara bindiga, wasu wanda suka yi bindiga da su da mutane cultist.
Komandan ya buƙaci jama'a su ci gaba da bada bayanai da zai kai ga karkaɗe ɓata gari a tsakanin al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.